sauti daga Arewa Play.com.
Majinginata, farin cikina, madogarata sannan abin adona, alfaharina, mai tausayina, mai kulawa da ni mahaifina. Allah ya jaga rayuwarka baba,
amin.
Allah ya saka aljanna baba,
amin.
Allah ya kara bude gunka baba,
amin.
Allah ya kauda makiyanka baba.
Daga Arewa Play.com.
Nema yake fita saboda ni da mama, abinda zamu danci baya so mu dinga rama, wajen bitar halali dadi baya nuna kyama, jinjina nake wa duk uba a duniyar ga. Ki ajiya ta lillahi, kainuwa da shan Allah wallahi, babu dan adam kamar uwa a tarihi, daraja da daukaka su karu gunki mama.
Mommy, I love you. Mommy, I love you.
Mommy,
sauti daga Arewa Play.com.
Mommy, I love you. Mama farin ciki a duniya ta, mama mama, nina ki ne da ni da dukiya ta, ke kadai nake waso na gaskiya, a bar kauna ta a duk duniya.
Mommy, I love you.
I love you, mommy.
Sauti daga arewaplay.com.